Assalamu alaikum jama'a masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma stashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya jin mutanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage
a duk ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi fasaha siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma 13 ga watan Satumba na shekarar 2022 zamu magana ne akan fasaha da sana'o'i
sai ke masu sauraron mu muna tafa da karin bayani
a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da matashi mai sana'ar siyar da sayarwa sannan kuma muna da fere rahoto na musamman akan ƴan Afrika da suka zo shirani a nan Amurka
sannan zamu ziyarci filin mu na kwalama sai ku kasance tare da mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe
jama'a masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya jihar Kano inda wakilin sashen Hausa Baraka Bashe ta tattauna da baƙo matashi da ta gayyato mana
tashirin mu na sana'a bakuncin wa muka samu a yau
assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Muhammad Inuwa Abdulrahman wanda ka sani da baffa
malam baffa a ba mu takaitaccen tarihi kafin mu yi sana'a
to gaskiya ni dai dalibi ne a makarantar Kano State Polytechnic ina department in printing technology nayi ND yanzu na gama yanzu ina national diploma ni haya national diploma HND kenan
HND 1 eh an primary da secondary duk a garin Kano akai kai dan wani gari
ne eh asali na dan Kano ne nayi primary school a staff school Bauchi kenan sannan secondary school nayi shi a Nasara Academy Kofar Kabuga an ne secondary school dina na gama
to kuma yanzu ga shi sana'ar me yake yi
eh yanzu gaskiya ina da shago ne aka karimi na saida irin spare taka wanda ya kunshi kayan ade sau da kayan machine da kayan kekere da dai dan abin da ba a rasa ba
to a ba mu labari yaya akai aka fara wannan sana'a shin kafin wannan an taba yin wata koko da wannan aka fara
to gaskiya dai a takaice da ina kasan wani ne nima akwai shago da nake yaruwa ka dan je in zauna nan ta shiga dan sallame ni haka haka har Allah ya sani ma na samu nawa nake zama yanzu je makaranta in dawo in zo in zauna ina da squeeze din abubuwa
da wannan ba tashi kara nawa da ka zauna karkashin wani
gaskiya zama ya karkashin wani akalla zai kai shekara kusan 4 to 5 ma ko ma yafi ina kasan wani haka yanzu a dauki abin da ya samu a bani ina managing da haka wani zubin ma ba isa ta yi don je makaranta ne transport ne waye waye
lokacin ana secondary kenan ko kuwa
lokacin ina secondary lokacin kenan to a ƙarshe ma kusan da na gama secondary din na fara zuwa CAS kenan na fara yin CAS ina kasan wani to a lokacin gaskiya
shi kasan wannan da kake ne ake sayarwa
shi ma irin the same kind da muke sayarwa ne ake sayarwa eh shi ma kai ne ake sayarwa a lokacin gaskiya na fara CAS haka lokacin ma na ga dai gaskiya ba zai yi ba karshe ma sai zai na zuwa ne gaskiya ban gama ta ba gaskiya ban gama ba gaskiya lokacin yake ba muna under notice amma a CAS muke lectures lokacin na yi applying computer science ne shi part time ne ana zuwa weekend da Friday haka gaskiya na yi nisa amma da karshe ban gama ba gaskiya dai na zuwa ne
me ya hana ka me yasa ka daina zuwa
gaskiya lokacin abin da yana zuwa da rashin time gaskiya in dai zan je makarantar to ba zan je shago ba inda kuma yanzu shago to ga zan je makarantar ba to gaskiya abun ba zai taba duwa bi ba a lokacin to kawai sai na zabi kawai ba zan iya gama makarantar ba na daina zuwa kawai na zauna na sai wada kasuwanci na gaskiya
me yasa ka zabi kasuwancin
gaskiya abun ne sai na zabi kasuwanci a lokacin da yanayin rayuwar dole mutum zai dan so a ce kana dan samun wasu ɗan kudade wanda kai al'amuranka ita kanta makaranta in zaka je makaranta zaka yi transport a kallon go and come iya go and come zaka kashe dade da ko da yuku babba ka ci kuma ba kenan banda irin handouts da lecture notes da bureau da dai abin da yake zai taso ma wanda ba shi a cikin lissafinka to in baka da kuɗi taya zaka yi shi it's not possible ba zai yi ba dole sai dai ka san dai da kai to gaskiya sakamakon haka shine abin da yasa gaskiya na gaba zan iya ba saboda ban iya je nan na je nan ba in dai je makarantar to ban iya zuwa shagon ba inda kuma an zo shagon to nayi mission din wasu abubuwa a makarantar dole sai dai na dauka gaskiya to shine na zabi zaman shagon makarantar na kware ta gaskiya
to bayan ka hakura da ita sai da kai shekara nawa kafin ka kafa naka kuma me yasa ka zabi kai yaran ka koyi sana'ar sai da kayayyakin adiri ta sau ga sana'o'i da yawa
gaskiya ita sana'ar sai da kayayyakin da newspaper tasowa ne ni ma aka dora ni akan ta akwai wani kanin mahaifi na asali shine mai sana'ar to lokacin da nake secondary school dina ka kafin ma na gama secondary sai baba na kai ni wajen sa dai kai ni wajen sa ina dan zuwa ka ina zuwa makaranta ina dan zuwa ka to sai na riga na samu wannan knowledge din
wato sai kana secondary school ka fara nema
yawa tun ina secondary na fara nema gaskiya sai na samu wannan background din na business din shi to sai na gaskiya in ba shi ba ba wannan business wanda zan iya wanda nake na samu knowledge akan sa tunda shi business baka shige shi kai tsaye baka san wani abun asiri ba to sai na ga gaskiya shi na iya kuma shi na taso na gani ana yi to na ga banda wani business din wanda yafi wannan gaskiya abin da yasa na zabi yin sa kenan gaskiya
a can da aka sallame ka sun yi maka sallama irin ta yanda inyamurai suke yi
a gaskiya ba sallama ta aka yi ba shi kansa wannan din kusan nan ce na wani ba na bane ba to amma dai tunda a matsayin a hannuna yake ni nake komai to zan ce a matsayin na yake amma can inda na bari ba sallama ta aka yi ba gaskiya abin da ya faru kawai dai irin da yau da gobe dai aka kai ma dole kana bukatar ka ci gaba ka to Allah ya taimake ni na samu wasu ɗan kudade ni ma naga to kawai da ta zama karkashin wani yau da gobe rayuwa dole kai ma kana bukatar a ce ka ci gaba ka jawo sa karkashin ka kuma da bukatar rayuwa a ce kai ma ka yi aure ka dai wasu abubuwan to in dai kana kasan wani gaskiya in dai ba irin babban waje gare ku ba dan abin da yake salama ga gaskiya ba zai ishe ka a ce kai ma ka kafa kanka ko kuma kana wani abin na rayuwa wanda zaka iya maintain rayuwar ka yau da gobe to shine abin da yasa gaskiya ni ma na zabi in bude nawa
to naji kana cewa wannan naka ne ba naka bane wani kake kullawar shagon
shi wannan shagon dai idan ce dai a takaice kamar kudi ne aka bani su kawai na je ne running business din an bani su in shekara ta zuwa lissafi amma dai na wani kawai zan iya cewa misali kama a ce kudi aka baka aro ko kuma aka baka jari ka je kai business in shekara ta zo ko kuma a ce a hankali hankali ka dada abin da yawa ka dinga ka dada abin da yake ba aka baka har kai kwabarin din komai da komai
to yanzu a hakan kenan a hankali a hankali ba kyauta aka baka kudin ba za ka biya
ce gaskiya kudin ba kyauta aka bani su ba tunda irin wannan ma kura za a baka kai tsaye ba za a ce kyauta aka baka ba saboda haka cewa ma kyauta za ka yi ba za ka dauki abin ma da serious ba amma haka nuna ma cewa kamar aro aka baka ko bashi aka baka to zai baka kwarin gwiwar ka tsaya ka mai da hankali duk wani abu da yake na wasa ka je a ciki ka sa himma sosai ga kai ma ka samu Allah ya taimake ka wajen ya bunƙasa a ce waje ya yi expanding sosai yadda ake so a ce duk inda ka je ka ce ga abin da kake aka zo aka duba za a yi da kai sosai ba ka da wata matsala insha Allah
yanzu kai naka kana da wasu a gargashin
ka ne eh to ina da kannina ne kusan gaskiya karshe ne tunda har yanzu wajen bayanansa nake gaskiya bai yi karfin da za a ce zan iya daukan yara sosai haka wanda yin nuna sallamar sai da gobe gaskiya su kansu kannan nawa tunda su ma suna zuwa makaranta kanana ne gaskiya wani zubin ma inda yin je makaranta su to sai yin kulle shagon gaskiya in na je makaranta na dawo to sai yin zuwa bude haka nake gaskiya
to tun da ka fara wannan sana'a ta ka wani irin kalubale tun da ko me mutum zai a rayuwa yana da kalubale wani iri aka fuskanta
gaskiya to irin da ya kalubale na fuskanta a cikin wannan sana'a ta zaka san a cikin misali irin abokanan ko kuma irin wanda kake hurda da su haka zaka ga wani ba ma san ya kana ci gaba kwata kwata wani zaka ga da wani abu ya same ka na ci gaba to anan zaka gane mai san ka da wanda yake baya san ka to gaskiya dan fuskanci irin wannan matsalolin haka a zamantakewar rayuwa to amma in dai mutum yana rayuwa dama shi wannan irin wannan abun ba wani abu bane ba ko dai iyakaci ke addu'a Allah ya samu albarka duk abin da kake yi
to nasarori kuma fa
a nasarori gaskiya ba abin da muke sai godiya ga Ubangiji saboda gaskiya duk wani go and come na makaranta na da wasu abubuwa gaskiya duk a ciki nake kuma kowa dai ya sani da dai rayuwa makaranta take kullun magana ce assignment project waye waye duk dai irin dai wannan to kusan komai a ciki nake da transport da abin da ranci da abin da sa a juna da dai sauran abubuwa
na kan kai kade ne kake da hada ko hada na ganin ka tunda na cika ce kanin ka suna dan ce maka maka
na wanda gaskiya kusan shine kashin gwiwa su na kannan nawa kawai ina dai sallama su ne aka according to dai abinda na samu ne ma amma daukan nauyin su ban nake daukan nauyin su ba shi ma yafin mu shi yake daukan nauyin su kawai dai ni ina din taimaka musu wani bangaren ne ko kuma su ma za su dan su wani abun wanda yake bai taka rai kayya ba su ma ina din taimaka su wani bangaren
banda daukan nauyin kai a harkar karatu wani irin nasara wannan sana'a ka ta janyo ma
to gaskiya ba abin da nace da wannan nasara ta sai alhamdulillah tunda duk wata ni'ima tawa duk wani sutura da Allah ya mun duk wani abu a cikin na samu to ba abin da nace sai dai nace alhamdulillah kawai
to a menene burin ka ko fatan ka idan ka kammala karatu za a ci gaba da wannan sana'a ko ka za a aika
gaskiya ina kammala karatu ne wannan sana'a ta zan dauke ta nu biyu ka inda na in dare da rana zama na ce na ba ta muhimmanci sosai duk wani lokaci na dama makaranta ce take rike shi to idan ya zama na samu fi ban da wani abin da ya shafi makaranta to zan zo na zauna sosai mu ta addu'a Allah ya sa mana albarka a cikin wannan sana'a ta mu shine abin da nake amma ba zan ajiye ta ba gaskiya
to ni kina za a yi wa matasa
gaskiya
matrena sana'a
gaskiya ni abin da nake matasan mu musamman na Hausa gaskiya abin da yake faruwa gaskiya a samu a tashi a nemi sana'a gaskiya ba zai mutum ya ce zai dogara da sai an masa wani abun ko kuma sai gwamnati ta yi wani abun ba ko kuma kawai zauna a lungushi ba abin da yake sai munafunci da gulma duk gaskiya wannan bai dace ba idan mutum ya fuskanci yana da damar yin karatun gaskiya ya karatu idan kuma ya fuskanci sana'a ce wacce dole ita zai yi to gaskiya ya samu ya maida hankali dan abin da yake yi addu'a Allah ya sa mai albarka saboda abin da muke fata ba wai a ce kana sana'a wacce in ka fada za a ce eh sana'a ce ni a'a abin da ake nema duk sana'ar da kake fatan ka Allah ya sa mu albarka duk wasu abubuwanka da na yankuwanka da na iyayenka a ce kafi karfin sa ci wannan sana'a to shine gaskiya ke yin danyo matasa a takaici
to kai kuma tambaya ta karshe wannan shagon in na kake son ka ganshi shin kana son ka ganshi a matsayin shago ko korafan shago
gaskiya abin da nake so in Allah ya sa mu albarka burina a ce wannan shagon ba ma iya a ce wai shago ba ina son ya zama na ce ni ma na dinga fita kasashen waje inda ake kaya a ce ni ma na fara oda wanda yake ta bangaren kayan na a ce kamar yanzu irin India tunda su suke kayan Adesau a can ake Adesau a ce ina fita ina da collaboration sosai da company za su bani kaya original tun daga can a mun container a ce ni nake sauke kaya ni nake raba kaya ga sauran yan uwa irin masu sana'ata shine abin da nake a takaice gaskiya Assalamu alaikum.
adalla masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe Living the American Dream wato samun damar cimma burin zama wani abu a Amurka shine babban dalilin da yasa Amurka ta kasance wuri na farko da baki ke sha'awar zuwa tsawon shekara da shekaru kuma a wurin wasu bakin da suke zuwa Amurka wannan buri yana zamowa gaskiya muna dauke da rahoto na musamman akan wani dan asalin Najeriya wato Dr. Akindele Kolade wanda yazo nan Amurka cibani kuma ya zama miliyoniya
a cewar wani bincike na shekarar 2019 da cibiyar bincike ta Pew ta gudanar bakar fata ɗaya cikin 10 dake zauna a Amurka bakin haure ne kashi 40 cikin 100 na dukkan bakin haure na Afirka masu shekaru 25 zuwa sama suna da akalla digiri na farko ko sama da haka
hey this is Dr. Kolade how are you doing
Sannu Dr. Kolade nake magana ya kuke Dr. Akindele Kolade kwararren likitan masu tabin hankali ne kuma babban mai bincike ne a cibiyar bincike ta Kolade dan kasuwa ne kuma mai ba da taimako
I'm originally from Nigeria
Asali na dan Najeriya ne amma yanzu ina aiki a Amurka ni likitan masu tabin hankali ne kuma na kware a fannin duba kananan yara da manya sai kuma fannin magunguna haka kuma ina iya yin bincike binciken magungunan da zasu magance matsalar kwakwalwa
some triple boarded and I also do research clinical research for upcoming medications to treat mental health I'm consulting for one to
ina yin aiki a asibitoci biyar a fadin Amurka a jihohi daban-daban dan haka muna duba marasa lafiya ta na'ura a duk inda suke wani lokacin a asibiti wani lokacin cibiyoyin kiwon lafiya wasu lokutan ma a gidajensu duk ta na'ura saboda a fannin lafiyar kwakwalwa babu buƙatar sai an taɓa mara lafiya amma saboda cigaban fasaha da aka samu za a iya ganin komai tare da sanin abin da ake buƙata kawai za a duba na'urar mai kwakwalwa ne a bayar da magani ko shawarwari ko ma duk wani abu da zai taimaka musu maganin baya min aiki ta yi amfani da maganin melatonin shi ma a tsawon aiki na na shaida ƙarin mutane masu neman kulawar lafiyar kwakwalwa idan aka kwatanta da kafin zuwan annoba mun ga ƙarin sama da kashi 30 zuwa sama na yawan mutane da suke neman taimako sannu ya kuke lafiya lau ya kake yayi kyau me zamu yi yau
any side effects
ina son naga ko zaka sake bani magani ko akwai wata matsala bayan shan maganin babu ina yawan ganin ɗaiɗaikun marasa lafiya ina duba masu wasannin motsa jiki kuma ina duba marasa lafiya da kamfanonin inshoran lafiya sannan ina duba marasa lafiya kyauta kowa yana zuwa cikin yanayinsa abinda ke faruwa kenan muna yin duk mai yiwuwa don ganin lafiyarsu ta inganta to abinda muke yi karfe 9 na dare mun haɗar da ta aikin a wani wuri na daban a yau ya gayyace mu na sabon wurin shakatawa da ya buɗe a Las Vegas ya kake komai lafiya dai ko
everything good tonight everything
wonderful komai lafiya to mu je mu shakata wani ya taɓa tambaya ta ta yaya likita zai buɗe gidan abinci hidima ga al'umma tana da yawa za ta iya zama ta ɓangaren neman magani ko ta asibiti ko ta gidan abinci inda za ka ci mai kyau kuma ka yi rawa ban taɓa zama haziƙin ɗalibin da ke samun A a makaranta ba ban taɓa faɗa kowa ba ina samun A ba
Never been an A student, I didn't tell anybody I was an A student, but I never gave up. I fall, I wake up and do it again.
Amma ban taɓa haƙura ba. Na kan samu koma baya, amma kuma na tashi na sake gwadawa. Amma yana da bambanci da ci gaba da yin kuskure. Idan na faɗi, ina koyon dalilin da yasa na faɗin. Na san cewa akwai 'yan Afirka masu ilimi a ƙasar nan sama da duk wani ɓangare na duniya. Don Allah ku ba da labarinku. Mu faɗa wa mutane abin da muke yi don kar wani ya tunanin mun fito ne daga wata ƙasƙantacciyar ƙasa muna da ƙwaƙwalwa
boys and girls emulate you and come.
Lokaci yayin da zamu daina jin kunya mu bari yaran maza da mata su yi koyi da mu su kofe mu su zama kamar mu ko su mafi mu kuma abin da zan koya wa yara na kenan shi yasa nake yin wannan.
Da kawo muku labarin ɗan Afirka da suka zama miliyoniya a Amurka bayan cirani ya kawo su ƙasar. Labarin Adisa Bari, wata 'yar gudun hijira daga Burkina Faso, wadda rayuwarta ta sauya a Amurka.
Dangane da labarin shekarar 2021 da aka buga a kiplanger.com, jihar Maryland ce ta biyu mafi yawan attajirai a Amurka a cikin shekarar 2020. A nan ne muka haɗu da Adisa Bari, wata mai kasuwanci da ta zo Amurka fiye da shekaru 30 da suka gabata daga Burkina Faso. A yau wannan hamshakiyar attajira tana jagorantar wani kamfanin sanya wutar lantarki da yayi nasara tare da samun kudaden shiga na shekara-shekara da ya kai dala miliyan 25.
When I came to this country,
lokacin da nazo kasar nan, babban aiki na shine aikin akanta. Na samu degree a fannin akanta, sannan nayi aikin wucin gadi da wani kamfanin gine-gine. Kuma nayi aiki da kamfanin gine-gine a matsayin mai kula da kamfanin na tsawon shekaru 12. Na lura cewa yawancin CPA ba su da masaniya game da lissafin gini. Kuma abu ne da na riga na fahimta sosai a makaranta, kuma na kware sosai. Dan haka lokacin da muke shigar da CPS sai in yi musu bayani game da lissafin gini, sannan kuma na bude sana'a tawa, kuma ina yin akanta a fannin gini.
And I was doing construction accounting. Then when my business partner joined the business,
sai da abokin sana'a ta ya shiga sana'ar, sai ya ce, "Oh, Adisa, na san kina son yin gine-gine, amma asali na harkar lantarki na karanta. Idan kuna so za mu iya daukar wannan hanyar lantarki." Na ce, "Duk wata dama da za ta iya bunƙasa sana'ar mu je gare ta." Kuma a haka ne muka samu kanmu cikin harkar wutar lantarki. Domin neman matsayinta a wannan masana'antar da maza suka mamaye, Adisa ta dage sosai tare da yin wasu ayyuka da ba nata ba.
I'm a women-owned business, I'm a minority too, so...
Ni mace ce mai sana'a kuma ina cikin 'yan tsiraru ne. Don haka lokacin da muka je neman irin wannan takardun shaida, suna son tabbatar da cewa kuna da kyakkyawar masaniya game da kasuwanci. To ta yaya kuke samu? Dole ne ku ilmantar da kanku. Ina zuwa darasi na yamma, ka sani, da yanke duk waɗannan wayoyi, ka san ɗaukar waɗannan darussan lantarki. Kuma ba sai na kasance a ɓangaren aikin ba, amma duk da haka dole in yi.
The definition of a businessman.
Lokacin da nake Burkina Faso, malami na yace, "Kin san me? Bari in gaya muku abu daya. Ma'anar dan kasuwa shine wanda ke daukar kasada. Kuma kasada na iya zama mai kyau ko mara kyau. Kuma dole mutum ya shirya daukar sakamakon kowane irin hadari da zai iya faruwa. Ban taba tunanin zama mai arziki ba, amma kasada ta farko bude kasuwanci na. Wannan shine kasadar farko da na dauka."
And these are all temporary things. And I'm glad I took that risk.
Kuma waɗannan na dan lokaci ne. Kuma nayi farin ciki da na dauki wannan kasadar. Da yawancin Amurkawa ana ɗaukar sayan gida a matsayin ɗaya daga cikin jarin farko a akan hanyar samar da dukiya. Na sayi gidaje a cikin waɗannan ginin.
Every time one comes on the market, you have to get it very quick. If you don't, you...
Ina da wasu a cikin wannan ginin kuma, da kuma wancan ginin ma. Duk lokacin da wani ya shiga kasuwa, dole ne kai sauri ka samu. Idan ba kai ba, ka rasa shi. Yanzu idan ban saya ba, bana jin dadi. Na ci gaba da saya daya bayan daya. Sannan na sake gyara wani gida, na samu kuɗi in sayi wani.
I'm grateful that God really helped me.
Ban taɓa yin mafarkin cimma muradin zama wani abu a Amurka ba. Nagode Allah ya taimake ni da gaske. Kuma ya bani wannan damar na gane kuma na cika buri na na Amurka.
Madalla masu sauraron mu kafin mu karkare shirin namu bari mu leka filin kwallamar mu a Niger inda wakiliyar mu Tamar Abari ta gayyato mana bakwar da za ta gabatar da ita.
To assalamu alaikum, sunana Zuwaira Ibrahim, anan da Magara. Kuma shirin yau da gobe na muryar Amurka, a yau za mu gabatar muku da miya ta yodo ko kuma karkashi.
Miya yodo ka nemi namanka mai kyau na rago. Shi dai a na rago gaskiya yayi. Ko na sa ne in babu ka nemi namanka na rago ka aje. So ka zuba manka a tukunya ga namanka na aje. Yal albasarka. So ka wanke kayanka ka zuba. In ka zuba ka bade kayanka da kayan yaji. Sai ka nemi tafarnuwarka da atarugunka ka dake ka zuba da daudawa. In ka zuba ka soyi suka soyi su kwana can an jima ta bade shi da gishiri. Sai ka zo ka dauki tumatir danye ka isassa. In ka sa tumatir gaskiya ba yi ka sa ba mata kwanku tumatir danye. Ka nemi tumatir in ka isassa manya ka yanka ka zuba. Ka zuba ka yanka suka soyi suka soyi suka kwaikwaya. Ka sa ruwan miya suka kwaikwaya can ka da ka yodanka kenan kawai sai ka kada komai dai ka sanya da hudu
sai ke shi za a yi yodan ko kuma wasu ai suna murje shi wasu kuma daka suke
eh da kai masu murjiya kuma gaskiya da kai masu dakawa
eh yodan amma sai an tsine shi an kudda kasa kasa
an gyara shi tas ka gyara yodanka fes in daka za kai ka dake shi ta hudu wannan kasa ka tankade shi sai ka dake abun ka kada in kuma murje shi za ka yi lokacin da ka gyara ka tankade kasar wannan ka huhudda dauda sai ka murje abinka sai ka zuba ka kada kayan
to kamar shi in aka kada ana barin shi jima a bisa wuta ko ba a barin shi
eh to gaskiya ba a barin shi inda cirewa yake in ka bar shi yana ta dahuwa a wuta cirewa yake sai ko minti ɗaya ne ya isa sai ka sai
to kamar wani lokaci akwai wasu suna kamar tsanwamiya ana sa mata wake ita yodo ana sa mata wake ko ba a sa mata
eh in kana so kana sa wakenka kana iya sa wake sosai ma in kana so ka zuba shi in ka tsaye da ruwan miya in kuma kana bukata ka dawa shi daban in miyar ka ta taso ta dahu ta dahu kawai ka kawo shi ka tsiyaye wannan kanwa kanwai sai ka zuba duka yana yi
to shi wannan miyan yodo ko karkashi da ni ake cin shi da wani irin abinci tuwo ake cin shi
shi to gaskiya ana cin da tuwon labshi tukakkashin shinkafa tuwon tsaki ma in kana bukata sai ka ci da shi duka duk wanda ya samu ya ci da shi da muna hatsi da na masarai duk wanda ya samu kana iya ci da shi kana iya sawa har kitse ma kana iya sa kayanka
da man shanu
in kana bukata da man shanu ba
to masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da Tattiya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa wato Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahara Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.
You're the one who's got the power. shirin wasanni na motsa jikin su mutane.